أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barka mu da sake haduwa a wannan yammaci mai albarka, wanda muka saba gabatar da karatun tarihin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu dai muna cikin tarihin khalifa na biyu, shine sayyidina Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu. Wannan kuma shine zaman mu na takwas. Yau muna ranar 27 ga watan Rajab shekara ta 443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam, wasu zo daidai da 1 ga watan Maris shekara ta 2022 miladiya. A cikin darasinmu wanda ya gabata, mun ji wasu daga cikin darajojin sayyidina Umar radiyallahu anhu, da kuma da yawa daga cikin yanayin adalcinsa a zamanin khalifancinsa, da irin yadda ya biyar da jama'a, da yadda Allah ya sanya kwarjinin shi a zukatan al'umma saboda tsayawar shi akan gaskiya. To hakika babban dalilin, wato kun ce babban samara ko ƴaƴan itacin da zamu tsinka cikin yawan sauraron tarihin waɗannan shugabanni namu, wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine mu samu mu yi koyi da su. Bayan haka jin tarihin su zai bayi zuwa ga ƙaunar su. Bayan ƙaunar su, insha Allah wannan zai ƙara mana jin ƙimar su da ganin darajojin su a cikin zukatan mu. Wanda kuma ƙaunar su tana daga alamar imani. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da sahabban shi, yace la tasubbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina, kada ku sakin harshe a kansu. Man ahabbahum, wanda ya so su, fa bi hubbi ahabbahum, to ya so su ne saboda soyayyar da yake mu. Wa man abghadahum, wanda kuma ya ki su, fa bi bughdi abghadahum, saboda kiyayyar da yake mu shi yasa ya ki su. Ta shikenan kaga san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama su alama ce ta imani. Tunda imani baya cika sai an so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka nan kin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadin miyagun maganganu a kansu, wannan alama ce ta rashin imani da bushewar zuciya, Allah ya kiyaye.
Amin.
Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana daga halayensa da aka kiyaye, wato girmamawa shi ga sauran sahabbai radiyallahu alaihim. Duk da yanayin girman matsayinsa, da yadda Allah ya bashi ilimi mai yawa a cikin wannan al'umma, da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗar darajojin shi, wannan bai sanya sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zama mai girman kai ba. Ya kasance ko a zamanin halifancinsa yana khalifa, to amma waɗanda ke ƙasa da shi ɗin irin girmamawar da yake musu har sukan ji nauyi. Aslamu maulan sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace, wata rana mun fita tare da Umar dan Khattab radiyallahu anhu zuwa cikin kasuwa, sai ga wata mata haka matashiya ta zo ta tare shi tace, ya sarkin muminai, mijina ya rasu kuma ya bar yara ƙanana, wallahi ba su da wani abin da za su ci, ba mu da gona, ba mu da bishiyoyi, ba mu kuma da dabbobin da za mu riƙa tatsa suna samun ɗan nonon da za su iya sha. Kuma na tsoron, saboda unguwarmu a jeji take, ina tsoron kada kura ta cinye min su. Kuma ni 'yar gidan sahabin Annabi ne mai suna خفاف بن إيما الجفاري كما حقيقة ما هي فينا يا ركا منزان الله صلى الله عليه وسلم أشكرنا داك السلوهم هديبية يا ركا شي تارد شي أكا جي هديبية سيدنا عمر رضي الله عنه سيتو سيئة كاما شي يزعي تارد إتا بيوتيبا أربع كيش سيئة مرحبا بنسب قريب ما دلالة دنغني مكسنشي سنن سيجويا زواغا وني راقومي لكي تاردشي ودا علوكتنا راقومي ينا توريني أچكين جدنسا يدور من يمن ينبوهنا أبنشي قدابيو أكان راقومن سنن كما أسأكيا كما سيسن يا كودي دا تفافي da abubuwa dai haka dai masu yawa sai ya bata linzamin wannan raƙumin a hannunta yace to ga wannan ki jashi ki tafi ki je ki ciyar da ƴaƴanki kina nan insha Allah alkhairi zai ci gaba da zuwa miki sai wani mutum daga gefe sai yace ya sarkin muminai hakika wannan matar ka yawaita mata alkhairi da yawa sai na Umar radiyallahu anhu sai yace mahaifiyarka tayi wabinka wallahi naga mahaifin wannan yarinyar da kake gani da kuma dan uwanta na gansu tare da mu a lokacin da muka kewaye wani gari mun kai musu hari a wani jihadi da muka raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawa girmama washi ga wannan yarinyar saboda mahaifinta sahabi ne to sannan yana da girmama washi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma ahlul baiti wata rana lokacin nan daular musulunci ta yi karfi an samu karfin arziki baitul mal ya cika sosai da dukiya sai kasance ya rubuta sunayen sahabbai radhiyallahu anhum gaba ɗayan su duk shekara akwai wani abu da ake warewa ana ba wa kowane sahabi to sai kasance yana fifita ahlul baiti jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam imamu al-hasan da imamu al-husayn yana fifita su yana ba su babban rabo fiye da ma yadda yake ba wa ashabu badal to sannan a cikin wadanda yake fifita wadin akwai sayyidina usama bin zaid usama dan zaidu yaro ne a sannan dan shekara 10 haka bai kai dan shekara 20 ba ma da sayyidina abdullahi dan umar ya sami mahaifin nashi ya ce ya amiral mu'minina kana ba Usama fiye da abin da kake bani kuma Usama nan fa yaro ne sa'an mu ne sai na Umar radiyallahu anhu sai ya ce mishi ina bashi ne fiye da naka saboda shi yafi soyuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kai kuma mahaifin shi Zaid dan Sabitu ya mahaifin shi Zaid dan Harisa ya fi soyuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da naka mahaifi haka ya gaya wa ɗan shi da cikinsa kaga wannan matuƙar girmamawa kenan ga waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam girmama su wa'irin su Usama ɗan Zaid da mahaifin shi Zaid bin Harisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son Usama yana kuma son mahaifin shi har kirari ake yi musu ana cewa hibbu rasulillahi wa ibn hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi Usama kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma dan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so wata rana sai na Umar radiyallahu anhu ya ji wani mutum yana da wani haƙi a gun ɗaya daga cikin iyayen mu'minai wato Ummu Salama radiyallahu anha mutumin yana da dan wani haƙi a gunta ko wani cinikai a sakai ne ko wani abu dai haka sai mutumin ya je ne mata magiya ai sai na Umar radiyallahu anhu da ya ji shi ya ne mata magiya ya ne mata rantsarantsi yasa aka kama mutumin nan sai da ya mishi bulala 30 masu kumbura jiki ya ce uwar muminin za ka yi wa haka ya da ya mishi bulala 30 kowace mai kumbura jiki wannan labarin yana nan a cikin littafin lalka'i da kuma muntakhab kanzul ummal juz'i na 5 shafi na 120 haka nan sai na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya ga wani mutum wanda ya saki kwarjallan shi haka kwarjallan yana jan kasa sai ce mishi malam ka daga kwarjallanka ka daina barin shi yana jan kasa sai mutumin ya mayar wa sayyidina Abdullah dan Mas'ud yace kai ma ka daga naka mana ai kai ma ga naka nan kamar zija kasa sai Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yace ai ni ba kamar kai bane ni ina da siraran kafafu ne wato kafafuna ko dugadugai na sirara ne kuma ina wucewa ina yi mutane limanci shi yasa nake sakin kwarjallina kamar zai gogi kasa saboda ya rufe min makengemai na da labari ya isa wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya saka kamomar mutumin ya dauki bulala ya rika bugun shi yana cewa yanzu kai Abdullahi dan Mas'ud din zaka rika mayar wa magana yana dukan shi yana gaya mana ba sai na Umar radiyallahu anhu ya kasance yana girmama shugabannin sahabbai da kuma waɗanda suka rigayi wajen shiga addinin musulunci wannan magana tana nan Ibnu Asakira ya rawaito ta haka nan kuma ya zo a cikin Kanzul Ummal a hadisi na 37,026 a cikin juzu'i na 13 shafi na 464 sai na Umar radiyallahu anhu ya kasance mutum ne shi mai hikima mai fasahar harshe sannan kuma masanin harshen larabci sosai sannan kuma mai karfin hujja ne idan yana magana sannan kuma mai bayyanar da hujja ne da kuma bayanai karara idan za a gane sannan kuma mai wayayyen kai ne shi yana da kuma saurin fahimtar magana Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace da a ce za a dauki ilimin Umar dan Khattab a dora akan hannun mizani guda sannan a dauki ilimin dukkan sauran rayayyu a lokacin shi ma a dora akan daya hannun mizanin to da ilimin Umaru sai yarin jahina su to kaga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu sahabi ne kuma ya san yadda sauran sahabban suke ya san yadda kowanne yake daga cikin sahabban saboda yana daga cikin farko-farkon shiga addinin musulunci sannan kuma ka san in za a tambaya tsakanin malam wane da malam wane wa yafi ilimi ka san ba jahili za a tambaya ba malami za a tambaya saboda shi ya san su abokin karatun su wanda yayi karatu tare da su ya san waye ya fi wani ilimi a cikin su biyu to kamar haka ne kudin cewa shi sahabi kuma ya san mustawar duka sauran sahabban to haka shi yasa ya faɗi wannan domin hakika sahabbai sun kasance da kansu suna cewa ai Umar dan Khattabi shi kadai ya tafi da kashi 9 cikin 10 na ilimi haka nan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa idan ana ambaton salihan bayi to ku daura Umar dan Khattab shine kololuwa domin hakika Umar dan Khattab gaba ɗayan mu yafi mu sanin littafin Allah kuma yafi mu fahimtar addini Hudzaifah ibn al-Yaman yadda Allah ya tabbata gare shi ma cikin abin da ya faɗa kin yace kai ka ce ilimin mutane gaba ɗaya an ɓoye shi ne a cikin ilimin Umar dan Khattab hakika sai na Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya haddace alqur'ani sannan kuma ya ruwaito da yawa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zamto hadisan shi da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai kamar guda 537 duk da cewa ma kuma shi yana daga cikin waɗanda suke hana yawan faɗar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gudun kar a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to amma duk da haka dai kuma an ruwaito fatawoyi da yawa daga gare shi yana da fatawoyi da yawa waɗanda daga gare shi aka ruwaito sai na Umar radiyallahu anhu wajen fahimtar addini ya kasance wato idan ya zauna tare da sauran fuqaha'u wato yakan zama tamkar wani alaran magwani gangaren su kuma sauran faqihai su zamto tamkar ƙananan ƙolawa a gaban shi malaman fiqihu an ce fuqaha'u ana nufin malaman fiqihu ga kadan daga cikin abubuwa na fiqhu wanda shi ya fito da su hukunce-hukunce na fiqhu. Abdullahi dan Umar yaddar Allah ta bada gare su yace haƙiƙa wani yaro aka saurayi an kashe shi an mishi kisan gilla. Sai na Umar radiyallahu anhu sai yace lawis taraka fihi ahlu sana'a la qataltuhum, da a ce mutanen kasar Yemen gaba daya za su taru su kashe wannan yaron, da a ce ma yace da a ce mutanen Yemen ne gaba daya suka taru suka kashe wannan yaron, yace wallahi da duk sai na kashe su. A wata ruwayar kuma cewa aka yi wasu mutum hudu ne suka haɗu suka kashe wani jariri. Yana Umar yace ai da a ce mutanen Yemen ne gaba daya suka taru suka kashe shi su ma da sai an kashe su. Saboda haka wayannan mutum hudun da suka taru suka kashe shi to su ma haka aka kashe su. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan a cikin kitabud Diyat hadisi mai lamba 6896. Haka nan wajen hukuncin bokaye da matsafa da masu jefe-jefe suna yi wa mutane asirai, sai na Umar radiyallahu anhu ya rubuta zuwa ga gwamnoninsa a zamanin haifancinsa. A zamanin haifancinsa ya ce musu uqtulu kulla sahirin wa sahira, ku kashe duk wani matsafi da matsafiya. Idan aka kama mutum yana tsafi yana yi wa mutane asiri, yana yi wa mutane jefe-jefe, yana yin asiri ya raba tsakanin wane da wane, ko a asirin mallaka ko asirin menene ko ma dai menene, a kama shi a kashe shi. Inji sai na Umaru, in namiji ne haka a kashe shi, in mace ce ta yi asiri don ta mallaki mijinta ko don ta mallaki wani ko don ta raba tsakanin kishiya da kishiya, sai na Umaru ya ce a kashe ta. Wannan duka shi ma Ibn Mansur ya fitar da hadisin, haka nan Abdurrazzaq a cikin Al-Musannaf nashi ya fitar da hadisin yana nan a kan lamba ta 9972 da kuma hadisi na 1916. Abu Dawud ma ya fitar da hadisin a cikin sunanun nasa hadisi na 3034. Haka nan Imam Baihaqi shi ma fitar da hadisin a kan lamba a cikin juz'i na 8 shafi na 247, kuma duka isnadan ingantattu ne. A zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu an samu wani ya bude shago da giya ne a cikin shagon nashi, kamar yadda Yahya ibn Sa'id ya karbo daga Nafi'u shi kuma daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yace sayyidina Umar radiyallahu anhu ya samu giya a gidan wani mutum daga cikin Banu Saqif. Sai Umar ne aka kona gidan gaba daya, tunda ya cika gidan shi da giya ba za a kone gidan gaba daya, aka kone gidan. Ana kiran mutumin Ruwaishid, sai na Umar sai ya ce mishi a ba sunanka Ruwaishid ba, sunanka Puwaisik, wato Ruwaishid kamar shiryayye, Ruwaishid tasgiri ne na Rashid shiryayye kenan. Sai ya ce a anta Puwaisik. Shi mana yana cikin Kitabul Amwal na Abu Ubaid shafi na 125. Haka nan a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi wa wani uzuri saboda jahilcin shi da ya yi zina. Hadisi daga Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu yace wani gwamna daga cikin gwamnonin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi yana ba shi labari cewa wani mutum a wajen shi ya yi itirafi, wato ya bayyana karar cewa shi ya yi zina. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya aika mishi da wasiƙa cewa ka tambaye shi shin sanda ya yi zinan nan ya san cewa zinan nan haramun ne. Ya ka tambaye shi sai ce a'a, yace to idan ya ce zinan nan ya san cewa haramun ce kuma ya je ya aikata to ka tsayar da haddi, idan kuma ya ce a'a shi wallahi bai san hukuncin ta ba shi yasa ya je to ka sanar da shi cewa haramun ce kada ya ƙara, idan ko ya ƙara to shikenan ai mishi haddi. To kaga wannan ma fiqhu ne na sayyidina Umar radiyallahu anhu, wannan yana nan a cikin Al-Muhalla littafin Ibn Hazm Az-Zahiri juz'i na 12 shafi na 107. A zamanin khalifancin sayyidina Umar radiyallahu anhu giya ta watsu sosai a cikin mutanen Sham, sai da ya kasance kowa ma sai ga sha yake, kowa ma sha yake. saboda yawancin su dama ba su musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wasun su ma sai a zamanin sai na Umaru dama suka musulunta sai ya zama to kasancewa musu dadi sosai da fitowa daga duhun kafirci ba shan giyan nan suke sosai suna kunkwadatta kuma da yake dama Sham gari ne da akwai ahlul kitabi da yawa to a yayin nan haddin mashayin giya bulala 40 ne to sai na Umaru radiyallahu anhu sai ya tara sahabbai a cikin wannan abin da ya faru kuwa sai na Khalid dan Walid radiyallahu anhu a lokacin nan yana gwamna a Sham sai ya aiko zuwa wajen sai na Umar radiyallahu anhu yake gaya mishi lalle giya fata watsu sosai a garin nan mutane ba sa jin tsoron shan giya saboda sun ga bulala 40 ce kawai ake musu a lokacin nan da ya zo aka gaya wa sai na Umaru sai ya sa aka kira mishi sai na Talhatu bin Ubaidillah da sai na Zubair bin al-Awwam da sai na Abdurrahman bin Auf a lokacin dama suna ma tare da shi a shi a cikin masallaci sai yake gaya mishi cewa hakika Khalid dan Walid ya aiko da gaisuwa yana gaishe ni kuma ya ce a gaya min mutane fa sun shimfiɗu sosai a cikin shan giya kuma suna wulakantar da hukuma da ake musu ta bulala 40 ya kuke gani sai na Ali radiyallahu anhu yana wajen sai ya ce ni abin da nake gani shine idan mutum ya sha giya yayi mayi to ai kuwa zai yi tambili idan yayi tambili zai iya yin ƙarya ko ya yi wa mutane ƙazafi tunda haka ne kuwa dumin ƙazafi ai bulala 80 ake mishi shine haddin ƙazafi don haka daga yanzu me zai hana a maida haddin shan giya bulala 80 to shikenan a lokacin nan sai wayannan sahabbai radiyallahu alaihim a cikin hadisin na Ali dan Abu Talib suka tare suka ittifaki akan cewa daga yanzu duk wanda ya sake shan giya bulala 80 za a yi mishi haddi sai ya sa aka rubuta wasiƙa aka aika wa Khalid dan Walid wannan yana nan a cikin littafin Ibnu Qayyim al-Jawziya Ilamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin juz'i na 1 shafi na 211 yana daga cikin fiqhu na sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wato hukunce-hukunce da yakan iktibasin su daga Al-Qur'ani ko daga sunnar Maiki alayhi salatu wassalam ko kuma ta hanyar yin ittifaki da sauran sahabbai radiyallahu alaihi wato domin toshe kofofin baraka idan ya ga alamar kofa za ta bude shine maganar saki Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin halifancin sayyidina Abubakar da kuma shekaru biyu na farkon halifancin sayyidina Umar dan Khattab duk wanda ya saki matar shi saki uku a zama guda ana mayar mar saki uku nan ya zama saki ɗaya ne sai a mayar mar da matarsa to abu sai yayi yawa mutane sai suke yin wasa da saki wancin sai ya ce ya saki matar shi saki uku gobe ma wata mata ta shi saki mar lebi sai ya ce ya saki ta saki uku saboda ya san ukun nan za a mai da shi a matsayin ɗaya ne sai na Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya tara manya-manyan sahabbai ya ce to fa mutane sun fara yin gaggawa suna yin gaggawa cikin abin da Ubangiji ya sanya musu a yin sannu-sannu a cikin shi me zai hana mazartarwa mutane cewa daga yau duk wanda ya saki matar shi saki uku a tabbatar mata da cewa saki ukun nan ya tabbata shikenan ta nisanta daga gare shi ba za ta koma gare shi ba har sai ta sake wani auren to kaga wannan ittifaki ne ko in ce ijma'i ne na duka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin a cikin su akwai sayyidina Usmanu akwai sayyidina Abdurrahman dan Auf akwai sayyidina Abdullahi dan Mas'ud akwai irin su sayyidina Abdullahi dan Abbas akwai irin su sayyidina Ali dan Abu Talib manya-manyan dai sahabban nan masu ilimi duka suna zaune a wajen akai wannan ijma'i akan hakan kuma haka abin yake har ya zuwa yau din nan duka malaman mazahibu din nan al-mazahibul arba'a gaba ɗayan sun tafi akan duk wanda yayi matar shi saki uku a kalma guda to yayi saki na bid'a amma dai kuma sakin ya tabbata Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani wanda aka fi sani shi da Ibn Taymiyyah to shine kawai yayi kharqul ijma' anan yake ta ijma'in ya tafi akan cewa in an yi saki ukun shikenan za a iya mai da shi ya zama daya. To amma gaskiyar magana kusan kashi za a iya cewa kusan kashi 90 ko 90 da wani abu na al'ummar musulmai ko na malaman musulunci ba sa tare da wannan fatawa din. Abin da ake kai shine duk wanda ya saki uku a kalma guda sakin ya tabbata a kansa, matan za ta nisanta daga gare shi ba shi ba ita har sai ta yi wani sabon aure, kuma sabon mijin da ta aura ya yi zaman aure sosai da ita, ya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, ya ɗanɗani azzumarta, ta ɗanɗani azzumar shi, sannan kuma in wani abu ya haɗa su sabon mijin nata ya sake ta, to ta iya dawowa kuma wajen tsohon miji. Sai na Umar radiyallahu anhu yana da ɗaruruwan fatawoyi irin waɗannan waɗanda an fidda su ne ta hanyar ijtihadi da kuma sabuntawa. Wata rana wani bai Yahudi ya zo ya yi wata tambaya kamar yadda hadisin ya zo ta hanyar Tariq ɗan Shihab, ya ce wani bai Yahudi ya zo wajen Sayyidina Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu, ya ce mishi yaya kake gani game da faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, da aljannatan nan wanda faɗinsu sammai ne da ƙasai. Ita to idan tunda faɗin aljanna Allah ya ce sammai ne da ƙasai, to kuma ina wuta take? Na ce ya aljanna ta cika sammai da ƙasai, to ina wuta? Jibe Yahuda. Sai na Umar radiyallahu anhu sai ya kalli sauran sahabbai ya ce musu ku ba shi amsa. Gaba ɗayansu kowa sai ya yi shiru. Sai na Umar radiyallahu anhu sai ya ce mishi ya kai bai Yahudi, shi yanzu yaya kake gani idan gari ya waye rana ta fito ko ina ya yi haske, to ina dare yake? Ina dare? Idan kuma dare ya yi, to ina hasken wuni, hasken rana ina yake? Sai bai Yahudi ya ce haisu sha Allahu, yana can inda Allah ya so. Sai ce to shikenan ita ma wutar, yayin da aljanna ta cika sammai da ƙasai, to wutar ita ma tana can inda Allah ya so. Bai Yahudin sai ya ce ina rantsuwa da Ubangijin da numfashina ke ƙarƙashin ikon shi, ya kai sarkin muminai, wannan amsar da ka bani haka nan abin yake a rubuce a cikin At-Taura. Ya gani a At-Taura kawai halini dai nasu na Yahudawa da tsokalar magana. Sai na Umar radiyallahu anhu yana da kalmomi da yawa kuma na hikima waɗanda ya kan faɗe su zama wata ƙa'ida a cikin addini ko ƙa'ida a cikin rayuwa domin shiryarwa da na baya. Za mu ɗan kawo wasu kaɗan daga cikin irin hikimominsa domin mu ƙaru. Daga cikin hikimominsa ya ce ma a ƙabta man asallaha fika bi misri an tuɗi Allah fihi, duk wanda ya saɓa wa Allah a cikinka, wato ya saɓa wa Allah ya ci mutuncinka, ya saɓa wa Allah ya cuce ka, to babu wata uquba da za ka yi mishi mafi girma kamar kai kaiwa Allah biyayya cikin lamarinsa. Wato kamar in mutum ya cuce ka ya maka wani abu na cutarwa, to maimakon karama da kai da shi duka ku zama ɗaya, to sai kai sai ka yi haƙuri ka bar shi da Allah, ko kuma ka kyautata mishi, ka yi wa Allah biyayya cikin lamarinsa, shi kuma ya saba wa Allah cikin lamarinka, kai kuma kai wa Allah biyayya cikin nashi lamarin. Daga cikin hikimominsa ya ce ka sanya lamarin ɗan uwanka musulmi bisa mafi kyawun zato har sai in wani abu ya tabbata daga gare shi abinda zai rinjayar da zatonka zuwa ga wani abin daban. Ma'ana kowane musulmi kamar shi kyakkyawan zato, kada ka yi ganin shi kamar wani macuci ko wani wanda ba mai kyakkyawan hali ba, sai in shi da kansa ya bayyanar da wani abu nashi wanda ya rinjayar da abin da take zato. Sannan yake cewa yace wala tazunun bi kalimatin kharajat min muslimin sharran wa ana tajidu laha fil khairi muhmalan, kada ka tsammaci sharri game da wata kalma da ka ji ta fito daga bakin wani musulmi, matuƙar dai za ka iya samun wata ma'ajiya ta alkhairi za ka ɗora ta. wato matakar akwai wani yanayi haka na alkhairi zaka iya dora wannan kalmar to kada ka zace ta a matsayin wani abu na sharri ya daga cikin kimamin sai yace wa man arraba nafsahu lituhami fala yalumanna man asaa bihi zann duk wanda ya sanya kansa a matsayin da za a tuhume shi to kada kada ya ga laifi ko kuma kada ya zargi duk wanda ya mura da zato gare shi a matsayinka na mutum mai mutunci me ya kai ka gidan karuwa ko wani kake nema ai gara ka kira shi a waya in ka san can ya tafi amma ka ga bai kamata a ganka a waje jan ba a unguwar ta su ma sai kamata a ganka ba to an ka je aka ganka kofar gidan kana tsaye kuma kai ka san me ake yi a wannan gidan kawai a ganka ma a iyagun kaga ai ka zaka sa amuna na maka zato to duk wanda ya ganka a wannan gun kuma ya muna na zato gare ka to karka ga laifin shi kai ka sanya kanka a yanayin da za a muna na zato gare ka za a tuhume ka yace wa man katama sirruhu kanat al-khiyaratu fihi duk wanda ya boye sirrinsa to zabi yana gare shi amma mutum ya bayyanar da sirri wato ya bayyanar da sirrinsa to zabi kuma ya koma ga mutane ma'ana lokacin da asirinka yake rufe ba wanda ya san sirrinka a wannan lokacin shi sirrin naka yana matsayin daurare ne gare ka kamar matsayin bursu ne yake gare ka amma daga lokacin kuma da ka furta sirrinka ka gaya wa mutane to shikenan ka dawo kuma ka zama kai ne bursuna kai ne matsayin dan bursuna na sirrinka tunda mutane sun san sirrinka kuma sai yadda suka yi da kai in sun boye maka sirrin shikenan kuma sun bayyana sun bayyana wa kowa ma shikenan dai ka riga dai ka kace cikin ka tun daga gaya musu yace ina horonka da aikata alkhairi da kuma tsayawa kan gaskiya a cikin ƴan uwanka musulmi to in kai wannan zaka rayu tare da su cikin kyakkyawan yanayi domin su ƴan uwa musulmai ado ne gare ka a lokacin da kake cikin yalwa sannan kuma su tanadi ne gare ka a lokacin da kake cikin bala'i wato za su taimake ka yace wa alayka bisriqi wa in qatalaka lalle ne ka tsaya kan gaskiya ko da gaskiya za ta kashe ka wala ta'arrab fima la ya'ni kada kuma ka bijirar da kanka ko ka gindayar da kanka cikin abin da ba zai amfani ba la tas'al amma lam yakun fa inna fima kana shughulan amma lam yakun kada ka riƙa yin tambaya akan abin da bai riga ya faru ba domin cikin abin da ya riga ya faru a baya akwai abin da zai shagaltar da kai daga barin ba ma sai ka tambayi abin da bai riga ya faru ba wannan zaka ji mutum yana tambaya to algafar ta malam yanzu idan abu kaza yayi kaza yayi kaza fa kuma fa abin bai faru ba to mutum ya tambaya mana cikin abin da ya riga ya faru a baya dan ya ƙara ilimi wala talubanna hadataka ila man la yuhibbu najaha halaka kada ka nemi biyan buƙatar ka gurin wanda baya son samun nasarar wannan buƙatar gare ka misali a ciniki ne zaka yi ko wani abu kake nema zaka saya kana neman abin zaka saya to amma akwai wani wanda kai ka san tsakanin ka da shi akwai hasada to bai kama da ka nema a wajen shi ba saboda shi da zai samu labarin cewa ka samu wannan nasarar ma ran shi ba zai daɗi ba to bai kama da ka nema a wajen shi ba gar ka nema a wajen waninsa ya fi maka sai na Umar yace warata hawun bil halifil kadhib fa yuhliku kallah kada ka wulakantar da rantsuwar ƙarya wato kada ka riƙa yin rantsuwar ƙarya da gangan kuma kana ganin kamar ba wani laifi bane to in kana yin haka to sai Allah ya halakar da kai eh da yawa ko za ka ga duk mai yin rantsuwar ƙarya to mafi kankantar abin da zai same shi shine rayuwar talauci matuƙar mutum zai riƙa yin rantsuwar ƙarya ya mai da ita ita ce kamar sana'ar shi to talauci kuma za su rabu ba ka kuma zubewar mutunci sai ya dawo ko matarsa ma ta san cewa ƙarya yake duk rantsuwar da zai yi matarsa ma ta san cewa shi maƙaryaci ne yace wala tashabil fujjara litata'allama min fujurihim yace kada ka yi abota da fajiran mutane dan ka san yadda suke yin fajircinsu za ka yi abota da mutanen kirki dan ka koyi irin halayensu yace wa'tazil aduwaka ka nisanci abokin gabarka wa hazar sadiqaka illa al-amin wala amina illa man khashiya Allah, ka tsoraci abokinka sai dai in amintacci ne. Haka nan kuma babu amintacci sai mai tsoron Allah. Wa taksha inda al-qubur, yace ka ji tsoron Allah kai kankan da kai yayin da ka zo gaban kabari, domin wata rana kai ma naka yana jiranka. Wa zulla inda ta'a, sannan kuma lalle ne kai ka kaskantar da kai a wajen bin Allah. Wa sta'zam inda al-ma'siya, haka nan yayin da kai wani abu na saban Allah, to lalle ne kai kokari ka nemi mafaka a gun Allah subhanahu wataala. Wastashir fi amrika alladhina yakshawna Allah, idan zaka yi shawara cikin lamarinka ko to kai shawara da masu tsoron Allah. Idan inji sayyidina Umar radiyallahu anhu yace, to inna Allah ta'ala ya kul, domin Allah madaukakin sarki ya ce, inna ma yakshallaha min ibarihi ulama, kadai masu tsoron Allah a cikin bayinsa malamai ne, wato malamai su kadai ne ke tsoron Allah, tunda su suka san Allah, wanda bai san Allah wata ya zai ji tsoron shi. Haka nan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya gaya wa wani tabi'i ana ce mishi Ahnaf bin Qais, ya kai Ahnaf man kasira dahikuhu qallat haibatu, duk wanda dariye shi ta yawaita to kwarjinin shi zai karanta. Wa man maza istukhiffa bihi, wanda kuma ya yawaita kakaci, wato kamar shega kenan, to mutane za su wulakantar da shi. Wa man kasura kalamuhu kasura suquduhu, wanda kuma zancen shi ya yawaita, surutun shi ya yawa, to ƙaryar shi ma za ta yawaita. Domin kasira su fuduhu ƙalla hayaku, wanda kuma ƙaryar shi ta yawaita, to kunyar shi za ta karanta, ya zama mai ƙarancin kunya. Domin ƙalla hayaku ƙalla wara'uhu, wanda kuma kunya ta karanta a zuciyar shi, to tsantseni ma zai yi kaɗan a cikin zuciyar shi. Amma Allah wa ra'uhu ma ta kalbu, wanda kuma tsantseni yayi kadan a zuciyar shi, to zuciyar ta shi za ta mutu. Amma aksara min shay'in urfa bi, wanda kuma ya yawaita wani abu, to za a san shi da wannan abu. Amma mutum ya yawaita karatu, to za a san shi da karatu, sai ga ana cewa wani mai karatu. In mutum ya yawaita yawace, za a san shi da yawace, ya zama shine halinsa, to a wani baya zama guri daya. Haka nan daga cikin wasiyar da yake wa al'umma, sai na Umar yana cewa, kunu awiyatul kitab wa yanabi al-ilm wa sallallaha rizqa yawmin bi yawmin, ku kasance wato burgami na littattafai, wato ku ta yin karatu a littattafai, kuna ajiyewa a cikin kirazanku, ku kasance kuma mabuga na ilimai, da sanda za ka yi magana a ji wani abu na ilimi ya fito daga bakinka. Sannan ku riƙa roƙon Allah ya ba ku arzikin wuni bayan wuni. Ya ce, waje harisu tawabi na fa’inahun a raƙo shaiɗin abiratan, ku riƙa zama da masu yawan tuba zuwa ga Allah, domin su ne waɗanda suka fi kowa tafshin zuciya. Na'am,
azumin kaman ba dawwamami ba, kaman wanda mutum ya samu,
yabo in ka samu na yau to ka roki Allah kuma ya baka na gobe, abin da yake nufi kenan. Eh, cewa man khafa Allah lam yushfi ghaizu wa man yattaqi Allah lam yasna illa ma yurid, duk wanda ya tsoraci Allah ya kiyaye dokokin Allah, to ba zai aikata wani abu sai irin abin da Allah yake so. Ije yake cewa, walau la yawmul qiyama lakana ghayru ma tarawu, da ba dan tunanin ranar alqiyama ba, da wani abin da zai kasance ba irin abin da kuke gani din nan ba. Wa man yasifu an-nasa min nafsi yu'ta az-zufra fi amrihi, wanda yayi wa mutane adalci akan kansa, to Allah zai bashi nasara a cikin al'amarin sa. وتذلل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز في بالمعصية. an kanda kai cikin bin Allah shi yafi kusantar da mutum zuwa ga ayyukan kirki fiye da jin wani girman kai yayin da mutum yake sabawa Allah karamul mar'i taqwa yace girman dan adam shine tsoron Allah sa wa dinuhu hasabuhu dangin dan addinin mutum shine dangin sa wato shine girman sa kamar yadda ake yin takama da dangi to mutum ya zama to takama shi da addinin sa ne wa maru'atuhu khuluquhu mutuncin dan adam shine halayensa halayen dan adam sune mutuncin sa gagoyen duka maganganu ne na hikima wadanda suka fito daga bakin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu ala ayi halin dai sayyidina Umar radiyallahu anhu wato ya rayu rayuwa ta bin Allah rayuwa a bar koyi kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu mutum ne shi wanda sauran sahabbai radiyallahu anhum sun ci ribar zama da shi sosai saboda irin yadda ya rika dora su akan hanya ainihin hanyar da dama ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su akai haka nan tabi'ai da suka zo a baya su ma sun ci ribar zama da sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda irin yadda yake da ilimi da kuma irin yadda yake tsamowa bakin abubuwa wato istihadat nashi sannan kuma wannan al'ummar gaba daya wato an ci riba sosai da samun sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda irin yadda ya raya addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi kamar yadda tun a farkon wannan darasin na faɗa tun daga san da ya shigo cikin wannan addinin addini yake ta samun ci gaba ranar da ya musulunta bai boye musuluncin shi ba sai da ya tambaya ga yace wai wane ne ne babban munafiki a garin nan wannan ga gaya mishi magana sai ya je ya gaya wa kowa aka ce mishi ai wane ne sai ya je ya neme shi ya ce wane na musulunta ya ce ka musulunta mutumin nan sai ya tafi tinkis-tinkis sai da ya je kofar masallacin Ka'aba manya-manyan ƙurayshawa na suna zazzaune ya yi shela ya yi shela sai da hankalin kowa ya jiyo gare shi ya ce Umar ɗan Khattab dai ya musulunta ya bi sabon addini sai na Umar yana bayan shi ya ce a ƙarya yake musulunta na yi na bi addinin annabi Muhammadu daga nan kamar yadda Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu ke faɗa ya ce wajen mutum 30 ne suka taru suna kawo mar duka shi ma yana kai musu suna kai mar duka shi ma yana kai musu tunda sanyin safiya har sai da rana ta ɗaga sosai wajen irin 15 rana ɗin nan shi ya gaji su ma sun gaji sannan ya koma gefe ya zauna su ma suka koma gefe suka zauna da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi wa wannan addinin namu gata hatta a wannan ranar da ya musulunta ɗin haka ya tashi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wai muni akan gaskiya ne ko kusu annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi ai muni akan gaskiya ya ce to ya rasulullahi menene na buyar a gara kawai ba fito duk abin da za a yi a yi shi ne fa a lokacin nan aka fito sai da aka je masallacin Ka'aba ana hailala a ƙarshen rayuwar shi ne sayyidina Umar radiyallahu anhu an ce abin da ya faru wata rana ne yana kwanci wata rana ne ya fito yana jan musulmai sallah ana sallar asuba sai wani bamajushi ana ce mishi Abu Lu'lu atar majusi ya lallaba ya zo da wuka ya caka wa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya caccaka mishi a jikinsa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fadi sai Abdurrahman ibn Auf ya wuce gaba radiyallahu anhu ya ja sallar har aka idar bayan idar da sallah Abu Lu'lu aka bi shi aka kamo shi za a kashe shi sayyidina Umar ya ce a kar ku kashe shi ku kyale shi har sai in na yi jinyar nan in na warke ni na san yaya zan yi da shi idan kuma ban warke ba to shikenan hukunci kuma yana gare ku ya tambaya mutumin nan musulmi ne aka ce a ba musulmi ba ne kafiri ne bautar wuta ma yake sai na Umar sai ya godiya ga Allah ya ce na gode wa Allah da bai sanya jini na a wuyan wani musulmi ba to yana cikin wannan yanayin an kai shi gida sai yana kwance akan cinyar ɗansa Abdullahi dan Umar sai ya ce mishi ajiye ajiye na a ƙasa ajiye kai na a ƙasa sai ya ce ya amiral mu'minina kan cinyar nan ta ai yafi in ajiye ka a ƙasa yaji ka ajiye na a ƙasa na ce maka sai na Abdullahi ce sai na ajiye kan nashi a ƙasa yana Umar sai ya goga kumatun shi a ƙasa ya ce wailaka wa waila ummika ya Umar in lam yaghfir Allahu lak kai tanka kai tan mahaifiyarka ya kai Umaru in har Allah bai gafarta maka ba dubo wannan darajojin nashi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya shigo gari shi yake cewa kai bishara ya sarkin mu'mini ka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutane suke sarifantar da shi a cikin sahabban shi bayan sayyidina Abubakar babu wanda ya fi ka daraja kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kana daga cikin yardaddunsa ya ce mishi bishara yana ce mishi bishara sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce idan mutum ya rudu da irin wayannan zantukan naku sai ya saki duniya ta rude shi saboda tsoron Allah radiyallahu anhu yayin da rai ya zo dab da fita daga jikin shi sai ya ce a miƙo mar nono aka miƙo mar yana sha sai ya ga nonon yana fitowa ta gefen cikinsa sai ya kabbara ya ce dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ƙarshen abin da zan sha a nan duniya ƙarshen abin da zai shiga cikina ya ce nono ne ta wannan ranar sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi shahada ya bar duniya mutane a wannan ranar an yi kuka da yawa an yi kuka nana Aisha radiyallahu anha take cewa hatta aljanu sai da suka kuka ranar mutuwar sayyidina Umar dan Khattab bayan kwana uku da rasuwar shi har baitoci aka ji ana rera baitoci amma ba a sanin ba a ganin mai fadar baitocin wa adbarat ad-dunya wa adbara khairuha wa qad mallaha man kana yuqinu bil wa'di wannan baitoci ne da aka ji daga bakin aljanu tunda ana jin baitocin ne ba a ganin mai yin su Salman bin Yasar yace a ranar da Umar radiyallahu anhu ya rasu an ji aljanu suna wasu baitoci alaikas salamun min amirin wa barakat yadullahi fi zakal adimil mukharri'i qadaita umuran summa gadarta ba'daha bawa'iqa fi akmamiha lam tufattiq wannan duka baitoci ne sun kai wajen guda suna da yawa baitocin Ibn Abid Dunya ma ya kawo su a cikin Kitabul Hawatif akwai a cikin Akamul Marjan na Abu Abdullahi Shibli irin baitocin da aljanu suka rika yi a ranar mutuwar sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma yayin da zai rasu sai ya ce wa ɗansa Abdullahi dan Umar ya ce je ka wajen nana Aisha radiyallahu anha ka ce mata karka ce mata amirul mu'minin ka ce mata Umar ne dan Khattabi ya aiko ka a tambaye ta ko za ta yi mishi alfarma a binne shi a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar yaje ya gaya mata sai ta ce to ita da ta bar wajen ne saboda ita saboda kan kanta amma tunda dai amirul mu'minin ne shikenan ta yadda duk da haka yayi ya gaya wa sayyidina Umar sai ya ce to idan na rasu kar ku dauki ni ku kai ni har sai kun sake tambayar ta idan kun dauko wani ma kun dauko gawata in kun zo kofar ɗakin ta sai kun sake neman izinin ta uwar mu'mini danki ne Umar dan Khattabi yake neman izini ya ce yana neman izini a binne shi a cikin ɗakin ki in ta ce ta yarda shikenan ku binne ni abu in ta ce kuma ba ta yarda ba wata kilda ko kunya ta ji sannan ina rayi shi yasa ta ce ta yarda to yanzu kuma tunda na rasu ku sake dai tambayar ta in ta ce ba ta yarda ba shikenan ku kai ni baki a ku binne ni aka zo ku aka tambaye ta ta ce ai shikenan to bayan kuma ya cika an wanke shi an sa shi alkafaninsa Abdullahi dan Umar ya ce sai muka dauko shi da muka zo sai muka sake yin sallama a kofar ɗakin nan na Aisha mu ce assalamu alayki ya ummul mu'minin danki ne Umar dan Khattabi ya ce a tambaye ki in kin yi izini a binne shi a kusa da sahibansa guda biyu sai ta yi izini sannan shine aka shigo aka aje shi a kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a haka yake daga kudu daga arewa yake yana kallon kudu sallallahu alaihi wasallam yana kunce akan tsagin jikinsa na dama kaga zai zama kansa yana daga yamma kenan kafafun shi suna daga suna kallon gabas to shi kuma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai aka sa shi a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam goshin shi yana kallon bayan kafafun Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sayyidina Umar sai aka aje shi kuma goshin sa yana kallon diga digin sayyidina Abubakar a gane ba wai jera su aka yi wannan a bayan wannan a bayan wannan ba an sassaba haka da yake ɗakin yana da tsawo amma duk da haka har yanzu akwai sauran wani waje wasu daga cikin malamai suka ce Annabi Isa ɗan Maryamu bayan ya dawo duniya ya yi rayuwar shi in ya rasu a nan za a binne shi haka wasu suka ce na taɓa gani a cikin wani littafi wasu kuma sun faɗi wani abin daban amin rabbi amin sayyidina Umar radiyallahu anhu duk wanda ka ji ya faɗi wani abu na sharri a kan shi to zai iya faɗin fiye da haka ma a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wani maƙiyin musulunci to ita shi kawo musulunci hari to ta kan sayyidina Umar yake fara saboda sayyidina Umar radiyallahu anhu tunda duniya take ba taɓa samun wani wanda ya yi musulunci irin aikin da ya yi ba kakab saboda duk ƙasashen musuluncin nan in ka duba misali yankinmu nan na Afirka irin su Masar Misir kenan irin su wannan Libya da sauran dinnan yankin a zamanin sayyidina Umar musulunci ya taho mana nan ya ɓarko nan nahiyar Afirka ana nan har ya shigo mana nan ƙasar Hausa daga baya to can wajen yankin Pakistan su ma duka a zamanin sayyidina Umar duk aka buɗe wuraren wajen ƙasar Rasha ɗin nan su Azerbaijan su Georgia da sauransu garuruwan irin su Imam al-Bukhari ɗin nan Bukhara kenan su Kartank da sauran wannan yankunan duka a zamanin sayyidina Umar musulunci ya shiga ƙasar Farisa wato Iran a zamanin sayyidina Umar musulunci ya shiga mafiya yawan a yanzu guraren da suke da ƙarfi musulmi suke da yawa to a zamanin sayyidina Umar duk aka buɗe wannan guraren to kaga dole makiya musulunci sun tashi zagi da cin mutunci sai su yi kan sayyidina Umar su kuma yan shi'a da dalilin da yasa suke ta duk wannan abubuwan suka tsani sayyidina Umar ba komai bane saboda inda the intuition ya taso ai abin nan Iran ce Iran din nan daular Farisa sun fi shekara 1000 bautarota suke yi zamanin sayyidina Umar ne ya tura manyan kwamandodinsa suka je suka tumɓuke wannan daular ta bautarotar aka yi raga-raga da su aka ƙone fadar babban sarkin nasu aka kakkarya fadar tashi ‘ya’yan shi duka aka ribace su suka zama bayi da matansa to shi sa har yanzu wannan tsanar suka ɗauki tsana suka ɗora mar radiyallahu anhu saboda ya hana su bautarota shi ne fa har yanzu ga idan ranar Ashura ta yi suna raya bautarotar za ga an kunna wuta ganga-ganga wasu za su zo da gudu suna shiga ciki suna faduwa suna birgima a cikinta wasu kuma suna zagaye wuta suna dawafi suna zagaye ta suna raya wannan sunna ta su ta bautarotar ai to ga sanan dai tunda suna la ilaha illallah mun ba ci ba ma kai tsaye ma dora musu kafirci ba amma dai al'adun nasu wannan kai da ka gani ka san ba al'adu ne irin na musulunci ba to dai misali yanzu wa'annan abubuwan da sayyidina Umar radiyallahu anhu yi a cewa yanzu in shi a wai sallar su ma suna yi kowace gaba sai sun tsine wa sayyidina Umar Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mana imanin mu, Allah ya ƙara mana son sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlin gidansa, Allah ya kare mu daga dukkan sharuka da bala'o'i na duniya da lahira, Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da arzikin mu, albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, garuruwan da ake fama da tashin hankali a garuruwan musulmai, Allah ya kawo musu zaman lafiya da yalwar arziki, kamar musu da abin da suka rasa, albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, matafiyan mu Allah ka dawo mana da su lafiya, mu da muke zaune a gidajen mu Allah ya ƙara mana aminci ka amintar da mu, albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin fil malail ala ila yawmiddin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.